رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبر ليا قوتم المحرم shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Yuli na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine kasad na 27 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin As-Sunna, wallafar al-Imamu Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi, wanda ya rusu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai waɗanda ake cirato aqidar magabata na ƙwarai daga cikinta. Allah ya saka mishi alkhairi. Kafin mu shiga karatu, babu laifi ne mana wani ɗan tambihi kankani game da ainihin wato wannan rana kasancewar ta ɗaya ga watan Al-Muharram shekara ta 1444. In muka lura da kyau, ya wayi gari ya zama wani abu gama gari cewa musulmai sun bi tafarki su ma irin na sauran al'ummomi wajen celebration, wajen yin murna da kuma ɗaukan ɗaya ga watan Muharram a matsayin wata rana da ta kama da Idi ko makamancin haka, wanda a ƙashin gaskiya wannan bai da asali a musulunci. Idan muka kalli tarihin yadda abun ya faru, Sayyidina Umar ɗan Khattab shine ya wayi gari ya samu damuwa akan yaya za a dinga gane lokacin da ya kamata a gabatar da wasu ayyuka ko lokacin da aka aiko wasiƙa ko makamancin haka. An aiko wasiƙa an ce watan Sha'ban, watan Ramadan, watan kaza, to watan Sha'ban na wace shekara? Wani lokaci har Sha'ban ya zagayo sake zagayowa, sai a rasa gane to wani lokaci ake nufi. Shine kuma a lokaci akwai wannan kalanda ta Kirista ta Gregory, tana nan an santa ana aiki da ita. Amma Umar ɗan Khattab da sauran sahabbai suka kyamaci aiki da ita wajen lissafi, sai suka zauna suka yi shawara, suka yanke shawarar cewa bari su ɗauki hijira a matsayin mafarin lissafi, kasancewarta ɗaya daga cikin al'amuran da suka tantance suka raba gari tsakankanin musulmai da kafirai, ɗaya daga cikin al-ahdathul jasima a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan fa kawai shi ne. Amma kullum ai shekara zagayawa take, kowa gwargwadon rayuwar shi, gwargwadon haihuwarsa, kowa shekara zagayawa take mishi. Sannan babu wani abu na biki da su suke yi, su da suka kirkiro shi. Idan ya zagayo ba sa yin wani observation din cewa yau sabuwar shekara ce, bari a bata wani muhimmanci na musamman. Da haka babu wata fatawa daga wani malami a da can game da wai ko ya halasta a yi ko bai halasta ba, dan baya cikin lissafi kwata-kwata. Amma daga baya, musamman a ƙasashen Sham da Misra, saboda kusancinsu da wasu al'ummomi, akwai Kiristoci, akwai Yahuda a wannan ƙasashe, sai musulman wannan ƙasashe suka fara kwaikwayon wannan ɗabi'a. Shi ne aka sami wasu malamai suka ba da fatawa a kan ainihin wato ba komai ana iya yi, babu laifi don an gamu da juna, an yi wa juna barka da shiganmu sabuwar shekara, Allah maimaita mana kaza kaza kaza. Akwai Alƙadi Najmuddin Al-Qumani, yana daga cikin da suka ba da fatawa akan haka, kamar yadda Suyuti ya kawo a cikin tabin shi Al-Hawilil Fatawi. To Suyuti shi ma da ya zo a cikin Al-Hawi ya nuna cewa ai ba komai, kawai ana iya ai. Haka a wannan zamanin da muke rayuwa, aka tambayi Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, shi ma ya nuna cewa to wannan abu dai bai da asali a musulunci, amma shi yana ganin kar ka fara cewa wani barka da sabuwar shekara. Amma idan wani ya ce maka, to babu laifi ka mayan mushi, saboda umumin cewa idza huyitum bi tahiyatin fa hayu bi ahsan minha aw rudduha, yace amma fa ba addini bane ba sunna bane. Shi ko Malam Fawzan rahmatullahi alayhi hafizahullah, yana nan da ransa, da aka mai tambaya karare, yace to wannan fa abun bai da asali a musulunci, wannan abu ne na bid'a, ba a san asalin shi ba. Wanda suka kirkiri tsarin su sahabbai ba su taba yin biki akan sa ba. Sannan ya nuna cewa kuma wannan koyi ne da kafirai, su ne aka sani suka ɗauki cewa ranar wata shekara sabuwa abin biki ne. Sannan zari'a ce izuwa ga barna iri daban-daban. To kalla mu gani yanzu wannan shine abin lura. Yanzu kallu yanda wancan da ake ganin ba komai bane, ai ba komai, ai kawai murna ce kawai, ordinary message ne zaka yi mutum ko ka sai kati ka tura masa na greeting card da makamantansu. To kalle yanda ya bude zari'a zuwa ga barna iri daban-daban. Amma idan ta ranar hutu da gwamnati take recognize a matsayin ɗaya daga cikin rayukan hutu, a wasu wuraren ma sai an yi taro tsakar dare an buga knock out, in gari ya waye sai an yi suka alqur'ani, sai an yi walima, a wasu wuraren sai an zo an bude wani qur'ani wai ana ganin abin da zai faru a shekara, abubuwa daban-daban bid'o'i suka yi ta biyo baya. To da haka abin da ya kamata shine a toshe wannan kafar gaba daya, domin ba kamar ranar sallah ne ko ranar azumi ba, wanda akwai wani abu na sabunta ni'ima da wata falala ta musamman da Allah ya ba wannan lokacin. Wannan bai da wata falala ko kadan. Abin da ke cikin shi na falala kawai shine tasu'a da ashura, sai kuma kasancewar shi wata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu watan da zaka yi azumi ka samu lada bayan Ramadana kaman watan ainihin al-Muharram. To yana da kyau kai azumi a cikin ka samu hali gwargwadon iyawa. Amma dai duk wani abu da ake yi na kokarin a addinantar da bikin sabuwar shekara, babu shakka wannan koyi ne da kafirai, kuma ba abu ne wanda yake mai kyau ba. Dama kuma mun karanta a cikin iktida irin yadda musulunci ya zo da ka'idoji masu tsauri don hana koyi da kafirai, duk mun karanta su. Allah ya samu dace. To wannan dai a taƙaice kenan insha Allah. Sai mu kuma inda malai yake cewa babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Babin dake bayani akan ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala, inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sharhin wannan aya, fadin Allah a cikin ainihin alqur'ani, innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar, a cikin suratul qamar. Allah yace innal mujrimina, lalle waɗanda suka yi laifi, criminals, waɗanda suka yi kafirci, suka yi fasikanci, suka yi sabo, suka kibin Allah, fi dalalin, suna cikin bata a nan duniya, wa su'ur, kuma ranar alkiyama suna cikin azaba mai tsanani. Shine su'ur, azabun shadidun, wato wuta ce mai azaba wadda take cinye jikin mutum hatta yi kamar ta haukata shi, shine as-su'ur. Ita ce ake ce masa sa'ira, da Allah yake cewa wa yasla sa'ira, wuta mai haukata mutum saboda tsabar azabata. Akwai bala'in da in ya samu mutum kawai sai ya dinga magagi, ya rasa inda hankalin shi yake. To wannan wuta haka take da tsananin azaba. Allah ka tsare mu, Allah shi kyauta. Malam yace haddathana Ali ibn Maimun qala haddathana Abdullah ibn Khalid wa huwa Abdun al-Qarqasani qala haddathana Abdullah ibn Yazid an al-Hasan al-Basri an Aisha umm al-mu'minin qalat قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. ما لن يتشد علي بن ميمون الرقي كان الأطار وان يارس الشكرة تقريب يولى أربعين دشدا ينا ده حديثي أتكين سنن النسائي ده ابن ماجا شكم يتشي حدثنا عبد الله بن خالد عبد الله بن خالد yace wa huwa, shi ake ce ma Abdun al-Qarqasani. Wannan malam Abdun al-Qarqasani yace haddathana Abdullah ibn Yazid, Abdullah ibn Yazid ibn Adam, wanda malami ne abin tuhuma da ƙarya, da haka wannan shine matsala isnadin shi. Kuma wancan dalibin nasa Abdullah ibn Khalid al-Qarqasani, shi kuma ba a san tarjumarsa ba, kaman majhuli ne. An al-Hasan al-Basri, daga Hasan ibn Abil Hasan, Hasan ibn Yasar kenan al-Basri, babban malamin nan daga cikin manyan malaman tabi'ai, wanda Allah ya mishi kwarjini a cikin ilimi, yakan shiga har fadar sarakuna dole Bani Umayya, ya musu wa'azi, ya musu tankiya, ya musu fada, kuma su dinga rawar jiki suna gode mishi, suna bashi hakuri, babban malami ne. Ya rasu shekara ta 110 bayan hijira. To amma mu kalli wani abu a wannan isnadin da yace an Aisha, al-Hasan al-Basri duk da ya riski sahabbai da yawa, akwai kuma sahabban da ana mamakin ma yadda aka yi bai riwaya daga gare su ba. Daga ciki akwai Aisha radiyallahu anha, kamar yadda al-Hakim yake faɗa a cikin Ma'rifatu Ulumul Hadith. Daga cikin su akwai Sayyidina Ali, tare da cewa ya halarci mubay'a Sayyidina Ali, yace ra'aitu Anasan yubayu Aliyan fil Kufa, ya gani da idan sa. To amma ana gama wannan mubay'a shekara ta 40, kuma shi kuma sai ya baggar, ya kama yawace-yawace neman ilimi, shine Sham, shine Hijaz, shine kaza da kaza, da haka bai riski Sayyidina Ali, sai da ya dawo kuma an riga an kashe Sayyidina Ali. hakanan kuma ya tafi Madina sai kuma suka yi sabani da Abu Huraira kuma shi ma ya bar garin yana isa Madina Abu Huraira kuma na barin garin shi kuma ya tafi Sham da haka duk waɗannan manyan malaman sai ya zama yayi sabani da su bai gaske su ba hakanan kuma Samura ko duk da akwai tattaunawa mai tsayi akan Samura amma sahihiyar magana shine yayi riwaya daga Samura ta dan jinduk wallahu ta'ala alam da haka wannan isnadi ne wanda yake da matsaloli ba'du ha fuqa ba'du ga wancan wanda ba a san tarjumarsa ba ga Abdullah ibn Yazid ibn Adam Mutahami ga kuma inqita'i tsakanin Al-Hasan al-Basri da Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha mallan yace qalat Aisha take cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace majusu hadhihi al-ummati al-qadariyya maguzawa abinda yake ne majusu shine wato masu allanta abubuwa da yawa asalin maguzawa da ake cewa majusu shine sune mutanen farisa masu bautar wuta da bautar kaza da kaza to suna da alloli ne da yawa komai da allan shi to haka in ka kwatanta a cikin musulunci masu yin haka sune qadariyya masu ganin cewa kowa shi yake halittar aikin sa dan haka kowa shine allan kansa kenan ko mun gane yasa yake ce musu majusawa a cikin musulmai wa humul mujrimuna alladhina sammahum Allahu ta'ala sune dai waɗannan masu laifi da Allah ya ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur lalle mujrimai suna cikin bata da kuma azaba mai tsanani yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ranar da za a zo a dinga zubar da su a cikin wuta akan fuskokinsu za a ja su a watsa su cikin gidan wuta akan fuskokinsu ana ce da su zuqu massa saqar kudandani tsananin azabar wutar saqara Allah ka tsare mu to wannan isnadi kaga mutum bai bukata sai an ga mishi isnadi ne mai rauni isnadi ne da yake da rauni gashi nan karara amma yana da shawahidu wanda yana nuna cewa magana ta tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa masu aqida qadariyya laqabun majusu to wannan fil jumla ya tabbata zamu zo mu ji riwaya mafi inganci ita ce riwaya Abdullahi dan Umar zamu zo mu ji ta a gaba insha Allah sannan shi ma wannan ya da shahidi ta ainihin hanyar Amr dan Shu'aibu an abihi an jaddihi wadda Bazzar ya fitar da ita da kuma ainihin Al-Haythami ma ya inga ya hasanata da wani shahidi daban wanda aka ce wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane da su zo a ƙarshen zamani masu ƙarya taqaddara Al-Imam Suyuti a cikin littafin sa الدور المنثور ده ابن عدي أشكل تافن سأل الكامل في ضعفاء الرجال ده الديلمي ده ابن أساكر سما سرويتو أما ده إسنادي ميروني تهني أبو أمامة زواج من زال الله صلى الله عليه وسلم تشوا وأن آية تسوق كني أكان المجرمون سنة متانا ده سكيك أي تقدرة أقول رواية إن جنتشيا لكي صحيح مسلم وده تزود تشوا وأن آية تسوق كني أكان مشرك مكة waɗanda suka bi suna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mukhasama suna jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kaddara to wannan ita riwaya ce ingantacciya 100% tana cikin sunan muslim tafi duka sauran inganci kuka kaga ita bata kayyada ayar akan mutanen da suke da aqida qadariyya kadai ba wato duk wani wanda yake musun kaddara koda bai fito mai da abin aqida ba to yana cikin wannan aya kenan wallahu ta'ala a'lam باب قولي باب في قوله تعالى في قوله اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية باب دكي بياني أكن ما أنرم جن من زم الله صلى الله عليه وسلم ديتي اتقوا القدر كوكياي أكيد قدريانشي أكيد مسن قدر كوكيايتا فإنه شعبة من النصرانية ونريش إن كريستانشي بعد دين مسلمشي بني ka dinga jayayya da kaddara da Allah yi kana ganin a kai ne kake yi ba Allah ba qala hadathana al-mughira ibn ma'mar qala hadathana al-mu'afa ibn imran an-nizar ibn hayyan an ikrima an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama ittaqu hadha al-qadara fa innahu shu'batun min an-nasraniyya wannan isnadi shi kuma ta hanyar mughira al-mughira ibn ma'mar abu al-fadl al-basri da wannan malami ibn hibbana ya ambace shi a cikin al-thiqat sai dai irin ambatan da kamar yadda al-muallim yake fada irin ambatan da ya mishi wanda baya nuna cewa shi kanshi ibn hibbana ya wani san shi sani na azo a gani dan haka akwai tababa sosai game da nagartarsa shi kuma yace hadathana al-mu'afa ibn imran abu mas'udin mu'afa ibn imran ibn nufail ad-dausi wanda ake malakabi da yaqutatul ulama, wani mashahurin malami ne mai kirki mai kudi, kamar yadda Zahabi yake cewa qalla an tara al'uyunu mithlahu afna malahu fil judi, yace idanu ba su san dade ba su ga irin shi ba, sai da ya tsiya ta kanshi da kyauta, da ya dinga kyauta yana sadaka yana taimako. Attajiri ne fadan kasuwa, ce sai da ya karar da duke shi gaba ki daya a wajen kyauta da sadaka, Allah ya gafarta mishi. Al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i duk sun yi karatu a wurin sa, afwan sirwayto hadisan sa ya rasu a shekara ta 185 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine yake cewa daga Nizar, haka ake karanta wannan suna da kasara, Nizar ibn Hayyan al-Asadi, shi ma wannan ibn Hibbana ya ambace shi ne ma a cikin ad-du'afa wal majruhin, wanda yake cewa ya'ti an ikrima bima laysa fi hadisihi, yana ruwaito abubuwa yace daga ikrima ne kuma ba a saba jin sa daga ikrima irin wannan hadisan ba, hatta yasbuka ila alqalbi annahu yata'ammadu alkadhib, yace hazukata suna ganin kamar anya zuciyata ni ibn Hibbana tana ganin kamar mutumin nan da gangan ƙarya kawai yake fada shi zuke ta malle kawai yake zukulowa, inji ibn Hibbana. Da haka wannan mutumi akalla za a ce muttahami ne kenan, kuma kaga daga nan ai ikrima din, daga ikrima yake riwaya an ibn Abbas, daga ibn Abbas qala, ibn Abbas aka ce ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ittaqu hadhal qadara, ku kiyayi wannan qaddariyanci, fa innahu shu'batun minan nasraniyya, qaddariyanci wato wani reshe ne na kristanci. Wannan hadisi kamar yadda muka gani isnadin shi mai rauni ne, baya ga shi malam ibn abi asim anan akwai wanda suka fitar da shi da yawa kamar al-lalakai a cikin usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a nashi, akwai abu tahir al-mukhallis a cikin fawaid din shi al-fawaid al-muntaqa ta abu tahir al-mukhallis, haka nan at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir, haka nan ibn adi al-jurjani a cikin al-kamil fi du'afa'i rijal, haka nan kuma wasu malaman waɗanda ba wannan ba, dukkaninsu ta wannan hanya da take tikewa zuwa ga shi Nizar ibn Hayyan, da haka isnadi ne mai rauni, duk inda aka waiga aka waigo. Babu man qala al-qadariyatu fil mansa tahta qadamir rahman, babun bayanin wanda yace al-qadariyatu, kaga su qadariyawa fil mansa, al-mansa shine taren kiyama wato matattara ta kiyama, tahta qadamir rahman, Allah da Allah ubangiji zai take su da kafar sa mai albarka. Qala hadathana al-Hawti wa Muhammad ibn Musaffa qala hadathana Baqiya an al-Arta ibn al-Mundhir an Abi Busr an Abi Mas'ud an Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala salathatun fil mansa'i tahta qadami ar-Rahman yawm al-qiyama la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim. Wannan isnadi yana da tangarda. Malam ya karbo shi daga Al-Hawti, malam Musa Al-Hawti shine Abdul Wahhab ibn Najda, mun ji shi a baya Abu Muhammad, sai ya gwama su da Muhammad ibn Musaffa, su biyu da Muhammad ibn Musaffa, to mu kiyaye Al-Hawti din nan Ahfad min ibn Musaffa, dukkanin su malaman shi ne, zai zo a gaba ya ambaci riwayar da shi Al-Hawti ya kadaitu da ita, to za ta zama ra'ita ce al-arjahu kenan. Su biyun suka ce qala hadathana Baqiya, malam Baqiyatu dan Walid shahararren mudallisin nan shi ya ba su hadisin, kuma gashi yayi irin aikin nashi anan, yace an arta, ana cewa arta, ana cewa kuma arta'a, a sanya ma alham alifu din alhamza ya koma arta'atu ko arbatu, da ana iya faɗa haka. Ibn al-Mundhir arta'a ibn al-Mundhir ibn al-Aswad ibn al-Aswad ibn Thabit as-Sakuni, yana da hadisi wannan a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah, yace an Abi Busrin an Abi Mas'ud, to wannan wurin shine inda suka samu sabani shi a riwaya al-Hawti, sai yace an Abi Bishr ibn Mas'ud, an Abi Bishr ibn Mas'ud, shi kuma Muhammad ibn Musaffa sai yace an Busr an Abi Busr, kaga wancan an Abi Bishr, wannan kuma an Abi Busr, sannan tabiin maimakon ibnu mas'udin Abu Bishr ibn Mas'ud, sai ya ce Abu Busr an abi mas'udin kaga ya ƙara wata gaba isnadin shi ta zama mutane ne guda biyu maimakon bishr abu bishr dan mas'ud sai ce a daga busr ne shi kuma daga abi mas'udin to wannan yana daga cikin illa da sama isnadin wanda ake ta kika ka akanta malam yace an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu kuma daga cikin abin da zai ƙara ainihin wato nuna cewa akwai matsala sosai shine sai a bincika waɗannan mutanen sai a rasa sunayen yadda suke dan haka zaka ga a cikin littafin al-ibana ta ibnu batta sai zo da bashir ibnu abi mas'udin ma bashir ibnu abi mas'udin maimakon ma bishir qala yace ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah yace thalathatun fil mansa wasu mutane guda uku a ranar al-kiyama tahta qadamin rahman suna kasan kafa Allah mai rahama la yukallimuhum Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba qultu ya rasulullah man hum jallihim lana abu huraira ya ce nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye mutanen nan ya manzon Allah a fito mana da su karara a bayyana mana su qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mukaththibu bil qadar mai ƙaryata kaddara shine ɗaya daga cikin ukun wal mudminul khamr da wanda yake giya ta zaman mushi kamar ruwa in bai sha ba bai jin daɗi al idman shine addiction wato ta riga ta kama shi akwai wanda in bai sha ba ma zai dinga rawar jiki ko kuma ko asibiti aka je aka ce za a yi mishi magani aka kai shi abin nan wato abin da ake cewa rehabilitation center ya rutu tahil to ba a iya cire shi daga giyar kai tsaye sai dai a dinga cire shi a hankali a hankali in ba haka ba sai ya mutu dan mutum ya kamu da idman na shan giya ko taba kai hatta ma tea nescafe misali idan ka bari ya kama ka idmani to sai a hankali wanda za a ce duk bayan awa ɗaya awa biyu mutum sai ya sha ko cin goro duk suna nan abubuwa iri daban-daban ga sunan abin da ake cewa social poisons abubuwa ne da al'umma ta yadda a ci a sha amma kuma suna da illa a ƙarshen zango kamar goro kamar namijin goro kamar shan shayi irin mai haɗin nan mai hana bacci da wani abu da ake cin goyo kurkure go ko kuskure ne shi ma kura shi ma ya zama wani bala'i da mutane sun takurawa kansu da shi to ga sanan ire-iren su to balantana kuma giya wanda ita dama haramun ce to zaka ga idan aka je wani sai an kai shi asibiti ba jama'a an mishi tiyata likita ya mishi operation an cire daskararren annakiyar wannan dattin da ya tara a cikin shi na naskafi ko makamantansu sannan kuma a ce to ya dinga sha a hankali maimakon ya sha sau goma ya kuma ya sha sau takwas sau shida sau huɗu sau biyu in an yi sa'a cikin shekara biyu uku sai ya warke in ba haka ba sai ya mutu ko ya dinga rawar jiki kamar an jona mai shokin to idan mutum ya bari idmani na giya ya kama shi dama ya shiga matsala shikenan shi ya zama mahaukaci mai tambele arzikin shi da dukiyar shi kuma duk su ƙare sannan kuma kullun yana cikin abin nan da Allah ya hana na inna ma yuridu shaitanu an yuqa bainakum fil khamri wal maisari menene ma al baghda ko fil khamri wal maisari wa saddakum an dhikrillah na'am shi nake so na kawo asaddu an dhikrillah shaitan zai katange ka daga duk wani abu na ambaton Allah dan zaka zo ne sahun sallah kana maye ko gun wa'azi ko gun tafsiri ko ka zauna zaka karanta alqur'ani kana maye duk ba zai yi ba kaga duk ya katange ka daga ambaton Allah wa saddakum an dhikrillah wa anis sala Allah ya tsare mu daga wannan bala'i wal mutabarri min waladihi da mutumin da zai yi inkarin ɗansa a haifa maka ɗa matarka ta haifa maka ɗa ka ce ba naka bane ko saboda kun rabuwa ta rashin mutunci ka ce ba ruwanka da ƴaƴan duk yana cikin siyag na bara'a daga ƴaƴa qala qultu famal mansa qala aka ce to menene al mansa'u qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jubbun fi qa'ar jahannam wani wawakeken rami a lahira inda ake cewa almansa shine wani wawakeken rami ko wata rijiya da ta fada a cikin ramin jahannama wa asfala tinatiha kuma ƙasa da dagwalan dattin ƙazantar wutar jahannama Allah ka tsare mu wa qala ibn musaffa bishrun wa qala al-huti busur kaji magana ko wannan isnadi ne mai rauni kwarai da ifi ne ga baqiyatu dan walid yayi tadlisi ibnu batta kame da muka ambata ya ruwaito shi a cikin littafin sa al ibana al kubra babun fi qaulillahi fi qaulihi alaihi salam sinfani min ummati laysa lahum fil akhirati nasibun al qadariyatu wal murji'a babun dake bayani akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace sinfani min ummati wasu mutane biyu a cikin al'ummata laysa lahum fil akhirati nasibun ba su da komai a lahira za su tashi hannun su babu komai zero za su tashi a lahira al qadariya qaddariyawa masu musun qaddara wal murji'a da kuma murji'a sune masu ganin ai ba komai ba komai ba komai ai ta sauki ai ta sauki ai Allah mai rahama ne Allah mai gafara ne shikenan su dinga jinkirta ainihin ayyukansu قال حدثنا يحيى بن داوود الواسطي قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب عن نزار عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب القدرية والمرجعة وأنكم يا كوشت هني مالا يحيى ابن داوود ابن ميمون الواسطي يا رسول شكات الربيع الأربعين دهدو شيكم رجع محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مالا من قصر كوفاني ينا دلتفيد يوا وانا يادا كتكير جاول الجماعة الستة عن القاسم ابن حبيب دقا القاسم ابن حبيب بن التمار دايدا كتكير متى من قصر كوفا وانا اكوي القاسم ابن حبيب بن التمار اكوي من سونا ارناش القاسم ابن حبيب دايدا كتكير متى من كوفا دا اكشي اكربلا تارد سيدنا حسن حسين دان علي الله يكارمشي يرداشي دا ما يفنسا عن نزار ابن دغ نزار دنسن ابن حيان كينان عن إكرمة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الله يتي سنفان من امتي ليس لهم في الاخره نصيب متاني بي cikin al'umma ta basu da komai a lahira al-qadariyyah wal murji'ah qadariyyah da murji'ah wannan isnadi shi ma yana da rauni saboda nizar ibn hayyan kamar yadda muka ji magana daga ibn hibana akan shi a baya sannan al-qasim ibn habib shi ma mai rauni ne duk da yake ya samu wuta ba Tirmizi ya rawaito wannan hadisi da Ibn Majah da kuma Ibn Adi dukkanin su ta hanyar wannan Nizar zuwa ga Ikrima sannan akwai wata hanya kuma daban wadda ba ta shi ba tana tikewa ne zuwa ga Muhammad Ibn Fudail din zuwa ga Al-Qasim dan Habib dan haka hadisin yana da ainihin hanyoyi mabambanta da wanda suke ƙara mishi ƙarfi tare da cewa manyan malamai sai al-Imam Adh-Dhahabi da Mizzi da Ibn Hajar da sarauta shi amma an samu wanda suka inganta su daga ciki akwai Ibn Jarir ne Tabari tunda can da kuma wasu malamai wanda ba shi ba al-imamu akwai riwayan Ibn Umar da Jabir wanda suke kaman shawahidu ga wannan riwaya almuhimu dai wannan aqida mumuna aqida ce qadariyanci da murji'a babu shakka aqida ce mumuna ko da hadisin bai tabbata ba qala hadathana Abubakar Ibn Abi Shayba kenan hadathana Muhammad Ibn Bishr an Ibn Nizar an abihi an ikrima ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu ya kawo wata mutaba'a ce wannan wanda ibn nizar din anan kuma daga babansa ba daga ikrima kai tsaye ba daga babansa wanda wannan riwaya ita ma isnadin ta mai rauni ne saboda dai nizar din har ila yau ita ce riwayan al-ajuri a cikin ash-shari'a wannan ita ce ajuri ya kawo a cikin ash-shari'a hakanan ainihin wato ya kawo ta zuwa ga wannan hanya zuwa ga ikrima tare da cewa akwai wata riwaya ta zo daga Ibn Abbas kamar yadda muka ce isnadin dai ko wannan riwaya tana da shawahidu mabambanta dukkaninsu suna da rauni akwai riwayan Jabiru da Ibn Majah ya ruwaito akwai riwaya Abdullahi dan Umar wanda tana cikin littafin at-tarikh na al-khatib hakanan Lalaka'i a cikin sharh usul taqari al-sunnah wal jamaa hakanan Ibn Adi akwai riwayan Mu'adh dan Jabal wanda Ibn Jawzi ya kawo ta a cikin al-ilal mutanahiya da kuma riwaya daga Abu Bakr ko Abu Bakara ta Ibn Battah da Ibn Jawzi ha ila yau da riwaya daga Abu Sa'id al-Khudri wanda Ibn Battah ya kawo ta dukkanin su kowace kwaya daya mai rauni ce amma dai malamai suna itinasi da su in an hada su ba wai dan suna karawa junan su karfi ba wallahu a'lam babun idza kana yawmul qiyamati nada munadin liyaqum khusama'ullahi ta'ala babun dake bayani akan ciran tashin al-qiyama idan aka taru a filin alkiyama Allah zai sa wani mala'ika ya shela cewa abokan rigima Allah su miƙe akwai wasu waɗanda wato suna rigima da Allah suna jayayya da kaddara Allah to sai a ce ku ware kanku gefe guda qala abdasana abdatu ibn abdurrahim qala dasana baqiya قال حدثنا حبيب بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية ما لن ينسون رواية عبدة ابن عبد الرحيم أبو سعيد عبدة ابن عبد الرحيم ابن حسان أبو سعيد المروزي يرسل شكاة الربيو دا أربعين دهم wannan bawan Allah akwai wani kuskure da ya faru a tarihinsa Allah ya gafarta wa al-Imam Ibn Kathir Ibn Kathir ya ciro magana daga littafin Ibn al-Jawzi shine mai sunan shi ma fi tarikh al-muluk al-umam subhanallah al-muntazam al-muntazam fi tarikh al-muluk wal-umam jeje muke magana littafin nan kaga sunan shi na neman yamin alayi Ibn al-Jawzi ya kawo wani labari mai ban tsoro cewa wannan bawan Allah Abda ibn Abdurrahim ibn Hassan malami ne kuma ya tafi ribati ya tafi aikin soja na sa kai kamar ya tafi ta dawi kenan to yace ya ba da labari cewa da suna tafiya a cikin rundunar su akwai wani matashi wanda ba wanda ya kai shi yawan azumi a sansanin nan ba wanda ya kai shi yawan tilawa da sauka alqur'ani da sallar dare sai suka shiga wani gari daga cikin kasashen Rumawa sai ya ya tsaya a wani waje zai biya bukata irin ta dan adam sai ya ga wata mata budurwa kyakkyawa sai hankalin shi ya bar jikin shi ya jarabta da kaunarta ya je kwankwasa kofar gidansu ta fito ya ce aina sabilu ilayki ko kaifa sabilu ilayki don Allah ya za aina aure ki sai ta ce mishi abu mai sauki an ta tanassa kawai ka zama kirista ya ce qad fa'altu yace ya zama kirista nan take ya ridda ta kai shi gun babanta shi babanta pasto ne aka dora musu aure su ji musulunci suka tafi suna ta yace muka tafi muna jin damuwa kowa a cikin muna jin damuwa kamar a ce dansa ne waladuhu min nasalihi huwa alladhi tanassara muna jin bakin cikin yanzu wannan mutumi makarancin alqur'ani soja ya fito jihadi ya ga irin wannan jarabawan kowa na bakin ciki kamar dan shi ne ya ridda yace da muka je bayan watanni muka gama jihadinmu muka yi kwana muna dawowa sai muka zo muna tambaya ina yake aka nuna mana shi a cikin wani addair wato irin kaman dan sau'ama haka dan daki irin na sufaye din nan na coci yana ta salatin ƙarya sai suka wasu gaisa da shi suka ce mishi yaya halin da kake cike ce tunda na shiga addinin nan ba abinda na gamu da shi banda kunci a zuciyata sai wani ya ce mishi wama akhbaru qur'anika to ina labarin hadda kuma yace wallahi duka hadda ta daude ta yayi gaba daya bana iya tuna komai in banda fadin Allah rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu sawfa ya'lamu yace wallahi wadannan ayoyin guda biyu su kadai ke tunawa wato kuma su din suna jan kunnan shi ne suna mishi mummunan alƙawari cewa ga abin da ke jiran shi cewa duk wani kafiri ma fata yake ina ma da zai iya zama musulmi amma Allah bai bashi wannan baiwar ba Allah ya ce ka rabu da su su ci su sha su ji dadi kuma burace burace su dinga sa musu tunanin za su dade a duniya buri ya dinga kautar da hankalinsu yana ilha'in su Allah ya ce za su sani inna kama su wannan abin kawai ya tuna to wannan labarin ya tabbata yana nan a cikin littafin Ibn al-Jawzi al-Muntazam fi tarikh al-Muluk wal-Umam zahabi ya kawo shi a tarikh al-Islam hakanan ainihin wato ibnu asakir a tarihi kuma da dimashka to a littafin ibnu kathirin sai ya samu wani wahami ba a gane ma wahamin daga shine ko daga masu kafewa ba da yazo tarjaman wannan yana cewa da yazo labarin wanda suka rasu a shekara ta 244 da yace wa fiha abdatu bin sulaimana abda ibnu abdurrahim sai ce qabbahu allah allah ya tsine mai albarka sai ya bada wannan labarin kamar shine wanda abin ya faru akan shi alalan ba shi bane shi wannan wani malamin hadisi ne bawan Allah kuma ya maje jihadin kuma gane kuskuren yana da kyau mu nabba'antu dan kaje karanta a ciki kaga je ka tsaka tsine wani bawan Allah da ba shi bane ba ambaci sunan wanda yake sahibul qissa din ba wallahu a'lam yace hadathana baqiya malamin baqiyatu dan walid ya ba mu hadisi hadathana baqiyatu yace hadathana habib ibn umar habibu dan umar to nan baqiya bai yi halin nasa ba ya ce haddathana wannan kuma habibu dan umar mutun ne mai rauni ko kace ma majhuli kamar yadda ibnu abi hatim yake fada a cikin littafin sa al-jarh wa ta'dil an abihi daga babansa daga an ibnu umara daga abdullahi dan umar an abihi daga babansa umar dan khattab radiyallahu anhu an ibnihi abdullah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo allah yace idza kana yawmul qiyamati nada munadin rana alqiyama allah zai sa ayi shela ala allah sai shela cewa ala li yaqum khusamaullahi masu jayayya da Allah su miƙe su ware kansu wa humul qadariyatu sune qadariyawa wannan isnadi shi ma mai rauni ne babun sab'atun la'antuhum ko babu sab'atin la'antuhum babun da ke bayani akan wasu mutane bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka qala hadathana al-hasan ibn ali qala hadathana mu'alla ibn mansur qala hadathana abdurrahman ibn abi al-mawal an ibn mawhab an amra an aisha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ta hanyar al-hasan ibn ali zuwa ga mu'alla ibn mansur mu'alla ibn mansur ar-razi babban malami ne ya zauna garin bagadaza ya rasu shekara ta 221 shine wannan da ake ba da labarin cewa yana sallah rina suka zo suka tare akan shi sai ta cizan shi amma kuma motsawa bai sai da ya idar saboda tsabar khushu'i an san wannan an taba yanke mishi kafa urwatu dan zubair ko yayi ciwo an yanke mai kafa an yi mishi amputation to da za mu shi amputation aka ce to ya za a yi alagata malam akwai allura da suke kenan za a ce a zamanance kamar anesthesia za a ba shi wani abu ya sha wanda zai shiga cikin gaibuba sai a yanke kafa bai sani ba ko kuma a daure ka da karfin tsiya ai maka kana ji kana gani duk ana yin wannan kamar da ake yi yanzu a asibiti sai ce gaskiya duk baya son wannan bai so ya sha wani abu zai kawo mai da hankali bai kuma so a mishi yana gani amma su bari in ya fara sallah a yi mishi da haka da ya sallah yana cikin sujuda sai kama kafa suka yanki kafa shi ce ta samu matsala wani ciwo kamar a ce daji ko wani abu a lokacin amputation ne suke shine hanyar magani to yana cikin wannan sujuda har aka yanke kafan nan yana sujuda shi saboda tsabar iya sallah gaba kada ina mu yanzu kana sallah ma kana kallon wayarka ko kana kallon wani bango a jikin masallacin ba sai dai Allah ya gafarta mana ba jama'a Allah dai shi kyauta malam ya ci gaba da cewa haddathana abdurrahman ibnu abil mawal abdurrahman ibnu abil mawal ana cewa kuma mawali duk ɗaya ne malami ne mutumin madina yana da hadisi a cikin al-bukhari da al-arba'a an ibnu mawhab daga Uthman ibn Abdullah ibn Mawhab al-Madini Abu Abdullah an Amra daga Amra bintu Abdurrahman bin Sa'ad ibn Zurara jika ce ga wannan sahabi Sa'ad ibn Zurara ɗaya daga cikin annuqaba ta rasu a shekara ta 106 tana daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai daga cikin wanda suka fi kowa rike ilimin Aisha mutum uku da Urwa da Al-Qasim da kuma ita wannan baiwa Allah Amra ta zauna a ɗakin Aisha an ci kusan shekarar ta 20 a ɗakin Aisha tana mata hidima ita ce 'yar kata anguwa